mala kaman kandala fati fati mace kongwala ai kuda wayan nila ga fati fati wannan santala kada ku yi galgala fati fati muke hamdala haba mai zugala dillin ta ishi dillin ta izki dillin dan haka baba ya ba kauce bala a wannan amman kwaje Fatima su kudin zogalan murin nan ta yi dumace Fati dai ta ce duk guda makafi sun murice dinne ne maganar yan gida su suda an kishi zance Fati Fatima kenan Alhaji zancen Fatima bai buye ba
Fatima Dangari
kin koyarwar kwarai a koyo
Fatima Dangari
Fatima jumpa